yanzu yanzu dabban mutane ne suka mutu kuma wasu da dama suka jikkata musamman ma Falastinawa cikin kwanaki 8 da suka shude sakamakon lugudan wuta da Isra'ila ke kaiwa yankin zirin Gaza bayan wani harin kwantan fauna da mayakan Hamas suka kai a ranar Asabar din makon jiya Farfesa Kamil Sani Fage masanin siyasar kasa da kasa ne da harkokin diplomasiya a Jami'ar Bayero Kano ya ce duk da salwata rayukan bil adama da kuma zuba jinin daruruwan dubban mutane sakamakon haram babu alamar yakin ka iya zuwa karshe a nan kusa
an fusha ba da kurce-kurce na majalisar dinkin duniya musamman tsarin nan da aka bayar na cewa Isra'ila a kasa mai cin gashin kanta da kuma ita Falastinu kasa mai cin gashin kanta to ya wannan ya samu karbuwa a majalisar dinkin duniya da kasashe daban-daban amma saboda ganin ita Isra'ila yanzu tana da karfi kuma tana gaba shi yasa ta sa kafa ta shure wannan abun kemadagas kuma tana ganin cewa duk da taki din an sha zuwa dauran babban majalisa a ce ai Allah wade da ita Isra'ila ta anarka ta hakujeran naki to a gaskiya shi yasa yakin har yanzu sai ci gaba yake yi kuma ban yi zaton cikin lokaci kaɗan za a kawo ƙarshen shi ba.
Kinde kungiyoyin musulmi na duniya da masu cicin bil'adama suka fara Allah wadai da abin da ke faruwa a zirin na Gaza. Zauren malaman addinin musulunci na Najeriya wato Ulama Forum of Nigeria na cikin waɗannan kungiyoyi.
Babban abin kunya ne ga majalisar ɗinkin duniya ta kasa samar da mafita ta dindindin arkin Falastinu kuma ta ci gaba da barin Isra'ila tana yin karan tsaye ga dukkan kudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya tare da mai da Isra'ila kamar ta fi sauran ƙasashen duniya daraja. Na haka ba taɓa sanya mata wani takunkumi ba saboda wuce gona da iri ko bujirewa kudurorin majalisar ɗinkin duniya.
Injiniya Bashir Adamu Aliyu kenan sakataren Ulama Forum of Nigeria. Hakan dai na zuwa ne duk da cewa sauran sassan ƙasashen duniya na ci gaba da fuskantar kalubalen rikici kala daban-daban. Farfesa Kamil Sani Fage ya yi tsokaci.
Yana da alaka da wannan sabon tsari da ake so a yi na bai ɗaya wato sabon tsarin duniya wanda in ka kalle shi ba wani abu ne ba illa face ya ƙarfafa yammacin Turai a siyasar duniya kuma ya ƙara talauta wasu ƙasashe sannan kuma ga makamai da ake samu wanda suke bazuwa kamfanoni masu yin makamai sun yi ƙarfi sannan irin ƙungiyoyi da aka ƙirƙira domin cimma burin kai na wasu ƙasashe.
Wannan dai na ƙara nuna buƙatar da ke akwai ga hukumomi da gwamnatocin ƙasashen duniya su ƙara ƙarfi wajen ɗaukar matakan da suka dace domin zaman lafiya da kwanciyar hankali da dawwama ga bil'adama. Mahmud Ibrahim Kwali, Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.